بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu a wannan radio mai albarka, Iza'atul Khair, radio al-khair, radio al-khair, wanda wannan shiri namu wanda yake zo mana kullun daga karfe 6 zuwa karfe 6 da rabi na yamma, wanda ainihin yake da sunan Fafiru ila Allah, mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗaya mu, wanda mun fara bayani a jiya wanda muka ga muqaddima ko gabatarwa ko shinhida da yake da alaka da wannan hali da duniya ta shiga. Muka ga cewa mu a matsayin mu na musulmi za mu dora wannan a mahanga ta addini, ya addinin musulunci ya karantar da mu, ya ingantacciyar aqida ta mu ta musulunci wadda ta samo qurbishi daga alqur'ani da ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da fahimtar magabata mazanjiya magabata as-salafus salih nagari, ya zaka fahimci wannan. Muka ga cewa abu na farko da ya kamata a matsayin mu musulmi mu shine mu imani da kaddara. Wannan shine abu na farko da ya kamata a matsayin mu na musulmi mu ya zamanto mun sa wannan a kwakwalwar mu, mun sa wannan a tunanin mu, mun sa wannan cikin abubuwan da muke nema su zame mu solution na samu mafita daga ganga hali da muke ciki. A dadi kan abin da ya gabata, abu na biyu, dole ne ya zamanto a matsayina na musulmi an yi imani da cewa cuta ko samun lafiya ko amfani ko cuta tasowa, waɗannan mu sani cewa duka waɗannan suna hannun Allah subhanahu wataala. Allah shike bayarwa, Allah shike hanawa, Allah shike ɗaukakawa, Allah shike kaskantarwa. Allah subhanahu wataala shine ke ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama subhanahu wataala. To wannan ma yana da kyau a matsayin mu na musulmi mu mu kudurta wannan, mu san cewa duk mutumin da ya jarabtu aka jarabce da rashin lafiya, duk mutumin da yake wata rashin lafiya ta kama, wata annoba ta kama, wata annoba ta kai wata ƙasa ko wani abu makamancin haka, mu sani cewa ba mai yayi wannan abin sai Ubangiji subhanahu wataala. Ba mai yayi mu al'umma wannan hali, ya dauke mu al'umma wannan hali da take ciki sai Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa in yansaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah subhanahu wataala ya shahe ka da wata cutarwa, da wata rashin lafiya, da wani hali, da wata annoba, babu wanda ya isa ya yayi maka wannan hali, ya dauke maka wannan cuta, ya dauke maka wannan annoba sai Ubangiji subhanahu wataala. Wa in yamsaska bi khairin, kuma in Allah subhanahu wataala ya nihi ya sadar da kai da alkhairi, ya nuna ainihin ya baka alkhairi, babu wanda ya isa ya haka kuma, sai Allah ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadir, shi Ubangiji subhanahu wataala mai iko ne bisa ga komai. Allah subhanahu wataala yana da iko. Kenan mu sani cewa ya ɗan uwa, rashin lafiya, samun waraka, ka samu waraka, wannan ga hannun Ubangiji subhanahu wataala yake. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tabibu huwa Allah, mai bayar da lafiya likita bai iya baka lafiya sai dai shi sababi ne, yace ka sha kaza ka sha kaza, kakka kusanci kaza kakka kusanci kaza kakka kusanci kaza, amman ka sani wake warkarwa shine Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa ma idan muka kalli Annabi Ibrahim alaihi salam, me Annabi Ibrahim alaihi salam ya fada? Annabi Ibrahim alaihi salam cikin addu'inya sai yake cewa wa idza maridtu fa huwa yashfin, inna kamu da rashin lafiya sai yace Allah shike bani lafiya. Anan sai malamai suka ce wannan zamu ga akwai al'adabu ma Allah, yin ladabi ga Ubangiji subhanahu wataala kamar da ainihin al'amarra ga Ubangiji subhanahu wataala, ta yanda idan ka zo wajen abu na alkhairi sai ka danganta shi ga Ubangiji subhanahu wataala, amma idan ya zamanto ba shi ne to kakka danganta shi ga Ubangiji subhanahu wataala. Wanda yanzu galibi mu alkhairi sai mu dangana ma kanmu, amma sharri sai mu dangana ma Ubangiji subhanahu wataala. idan mutum yana cikin samayya kudi na zo mai tako ina ba za ka taba jin ya furta cewa ba wannan daga Allah ne kawai illa ma rahima rabbuka wa qalilum ma'am amma yana shiga cikin ibtila'i yana shiga cikin azama yana shiga cikin rishi yana shiga cikin kirin sai ka ji Allah ya jarabce ni da rashin da talauci Allah ya jarabce ni da rashin kaza amma lokacin da yake cikin samayya baya danganta abin ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma nan wurin mudiba annabi Ibrahim alaihi salam cikin addu'o'in da annabi Ibrahim alaihi salam yayi da yazo wajen bangaren rashin lahiya sai bai dora ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba amma da yazo wajen samun lafiya wajen waraka sai annabi Ibrahim alaihi salam sai ya dangantawa sai danganta ma Ubangiji subhanahu wata'ala wanda annabi Ibrahim addu'a yi yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kaga allazi khalaqani Allah shine wanda ya halicce ni dan kamar kace do can a baya da annabi Ibrahim yake cewa fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin kamar kace mai waye rabbul alamin din nan sai yace allazi khalaqani shine wanda ya halicce ni sai yace fa huwa yahdin shine siryar da ni bayan wannan kuma wallazi huwa yut'imuni shike ciyar da ni wa yasqin kuma shike shayar da ni sai yace wa idza maridtu sai bai ce kuma idan ya dora mani rashin lahiya ba sai yace a idan nayi rashin lahiya fa huwa yashfin kuma shine ainihin zai bani lafiya shi zai bani waraka to kaga wannan sai nuna maka cewa ashe Ubangiji subhanahu wataala ana danganta mashi min babit ta'addubi ma Allah tabaaraka wa ta'ala abu alkhairi sai mu danganta ga Ubangiji subhanahu wataala amma abu sharri sai mu donganci mu kore ma Ubangiji subhanahu wataala duk da cewa duka da alkhairin da sharrin duka bi yadillahi tabaaraka wa ta'ala amma dan babin ladabi ga Ubangiji subhanahu wataala shi yasa ma ainihin mudiba ko aljannu a cikin suratul jinni me suka ce cewa suka yi wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi wajen sharri sai ba su waki ba sai suka ce shin sharri ne ake nihi da mutanen kasa mutan duniya sharri ne ake nihi da su ba su wadu ake san sharrin ba sai suka ce amma da suka zo wajen alheri sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma Ubangiji subhanahu wataala yana nihin shari'a kaga shari'a alkhairi ne sai suka danganta ta ga Ubangiji amma da suka zo cewa ainihin ana nihin sharri da suka zo sharri kaga ba su danganta shi ga Ubangiji subhanahu wataala ba ma'ana dai anan ya ɗan uwa abu na biyu da ya kamata mu samu kanmu cewa ainihin mutumin da ya kamu da rashin lafiya ba wanda yasa ya bashi lafiya sai Allah wannan hali da duniya take ciki waɗanda Allah subhanahu wataala waɗanda suka kamu da wannan annoba to ba wanda yasa ya dauke masa ita ba wanda yasa ya yayi musu ba wanda ita ya ba su lafiya shi yasa kaga yanzu annoba ta addabi duniya kadiba kaga waɗannan kwayoyi waɗanda suka addabi duniya fa waɗanda masana ke cewa ba a ganin su ga idanu sai an sa na'ura in an sa na'ura ma sai an yi zoom wajen 6000 sannan a ganta amma ga ya kaga a daidai wannan kwayoyin cuta masu waɗannan ainihin hadari waɗanda ma ba a ganin su waye sai ya yayi ma dan adam shi in ba Ubangiji subhanahu wataala ba to ya ɗan uwa musulmi a matsayin mu na musulmi wannan shine abu na biyu ya zamanto mun dogaro ga Ubangiji subhanahu wataala kan komai mu san cewa Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki shine ainihin ya isa ya dauke mana wannan annoba shi ya isa ya dauke mana wannan hali to inda shi kadai ya isa to mu koma ma Allah subhanahu wataala fa firru ila Allah dukkanin mu baki dai mu koma ga Allah abu na uku mi dogaro ga Allah mi tawakkali at-tawakkulu wal-i'timadu ala Allah tabaaraka wa ta'ala mi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala mi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da daukar sababba wadanda shari'a ta yarda da su dogaro ga Allah ba ya hana ka dauki sababi a dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kawo ma al-akhdhu bil asbab da bayan da za a yi a ce yanzu kana son kudi ka zamna gida kawai ka zamna kai daga hannu kai ta yarzaqo Allahumma rzuquni bayiwa dole sai ka je kasuwa kaga wannan Allah shine mai azzitarwa idan na roki Allah sai in je kasuwa kaga nayi al-akhdhu bil asbab sai Allah subhanahu wataala ya kama mani kamar yanda wata rana bayan sallar juma'a Umar ibn al-Khattab sai iske wasu mutane sun daga hannu suna yi ta'adda suna roƙo Allah arziki suna roƙo Allah arziki suna yi tai Umar ibn al-Khattab yana jira yaga sun tai kasuwa sun tsaya Umar ibn al-Khattab yazo yace masa inna samaa la tumtir zahaban wala fidda ai sama ba ta ruwan zinariya kuma sama ba ta ruwa azurfa ma'ana kunce Allah ya arzuta kushe kasuwa ai ba daga sama ba Allah zai sauko muku zinariya, ai ba daga sama ba Allah zai sauko muku azurwa, ya sauko muku arziki. Kaga wannan sai Umar ya nuna mi al-akhz bil asbab, wanda shine ai Allah ya nuna masa a cikin suratul juma'a da yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bay. Baya an gama sallah sai yace mi fa idza qudiyatis salatu sai yace fantashru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kaga arzikin ma sai Allah ya kira ya fadlullah. To wannan dole tawakkali baya hana dauka al-akhz bil asbab, amma in ya zaman to sun yi daidai a karantarwa ta shari'a ayina al-qur'ani sun yi akil ga waɗanda Allah subhanahu wataala yake nuna mana wannan na daga ciki rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Kaga wannan tawakkali ne ga ubangiji subhanahu wataala, wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yadda annabi Musa alayhi salam yake nuna ma banu isra'ila ga Allah ya kamata ku dogara in har kuna da imani. Kaga wannan sai nuna maka cewa mutumin da bai dogara ga Allah ba, bai mai da al'amarin ga Allah ba, wannan ya nuna baya da imani. Inna cewa wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina, kaga kenan mai imani shine ya tawakkala ala allah, wanda baya imani shi kuma la ya tawakkala ala allah, baya tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala. Haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, ka dogara ga mutu ga wanda alhayy wanda yake rayayye, la alladhi la yamut, wanda baya mutuwa shine ubangiji subhanahu wataala. Shi Allah shine wanda yake alhayy, Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum, Allah subhanahu wataala shine wanda yake rayayye, wanda yake kullu nafsin za'iqatul maut, amma ubangiji subhanahu wataala a kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kenan wannan shine daga abin da ya kamata mu yi tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala. Abu na hudu, mu yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shine musabbibul asbab, kuma shine wanda yusarrifu hakaifa yasha. Duk abin da ke faruwa idan ya faru, bai faru ba sai da Allah subhanahu wataala yarda ya faru. Duk abin da yake jujjuyawa a duniya, bai wannan abin bai faru ba sai da Allah subhanahu wataala ya so ya faru. Ba dan Allah subhanahu wataala ya so wannan abin ba zai faru ba. Dan adam, aljan, dabba, ko wata halitta, ba yanda za a yi ta so faruwar wani abu ko ya ce wani abu zai faru, a wannan abin ba yanda za a yi ya faru, wani abu ba yanda za a yi ya iya cutar da kai ko wani abu illa bi iradatillahi tabaraka wa ta'ala. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu aqida ingantacciya, wanda abinda Laraba suka tashi akai kamun zuwan musulunci rayuwa ta jahiliya, ta yanda ake tunanin cewa mara lafiya yana iya dora ma mai lafiya rashin lafiya. Ana iya ayi tunanin dabba mara lafiya idan aka hada ta da mai lafiya tana iya ta sa mata lafiya, abu ne wanda su Larabawa suka tashi akan ya. Sai annabi ya ce to a'a, la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore, babu zancen wani ya goga ma wani cuta, babu zancen wani ciwon wani ya tashi ya koma ga wani. To amma kuma a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka wa fir minal majzumi firaraka minal asad, ka gudu daga mutumin da ke da cuta ta kuturta kamar yanda kake gudu ka bar zaki. Kaga anan wurin an kawo al-majzum, ana nihin ciwo wanda yake wani na iya dauka ta hanyar wani maladi kwantaje dinnan, kamar irin wanga hali da muke ciki na waɗannan ainafin cututtuka, wannan cuta, wannan annoba da ta addaba duniya. To anan idan ka kalli farko hadisin la adwa da kuma ƙarshen shi wa fir minal majzumi firaraka minal asad, can an ce wani ba ya iya goga ma wani ciwo, ciwo wani ba iya tashi ya koma a jan wani, nan kuma sai aka ce ka gudu duk mutumin da yake da cuta wanda ake iya dauka ka gudu daga gare shi. Anan malamai sai suka ce wacce magana ta farko dan annabi ya rusa abinda Laraba suke akai a jahiliya kamun zuwan musulunci na ainafin tunanin cewa wanan nan shike likawa, sai annabi ya nuna a'a, wana kadai ciwo ya taso ya koma ga wana, ba yanda za a iya taso ya koma ga wana sai in Allah ya so, shine la adwa. To amma nan war wa fir minal majzum firaraka minal asr, kaga wannan tawakkali kenan aka baka. Kaga wannan sai nuna maka ashe ba wai ana nihin ba kai musulmi ka tankara abinda zai ji, a'a alqur'ani ma yace wala tulqu bi adikum ila tahluka, kaka jiho kanka ga halaka. To inda ya zamanto haka ne, wannan sai nuna maka cewa ashe ana ɗaukar matakai ana ɗaukar rigakafi bisa ga karantarwa ta addinin musulunci duk matakin da zamu ɗauka da rigakafin da zamu ɗauka addinin musulunci ya yarda mu aza bisa ga mahanga da ma'auna ta addinin musulunci idan ka kalli sahihi muslim zaka ga lokacin da wafd saqif suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai wani mutum cikin su mai cutar kuturta wanda da yazo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aika yace aje a ce bai mun mai mubaya'a kai yazo wajen sai ya koma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mubaya'a da shi ba hannu da hannu kaga wannan ba shike nuna cewa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tawakkali ga Allah ba a'a Allah ne yace wala tulqu bi aydikum ila tahluk kuma wannan ita ce zaka gano magana cewa firminal majzumi firaraka minal asad kenan nan mi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna mun mu dauki matakai amma mu sani cewa duk matakin da zamu dauka Ubangiji subhanahu wataala shine mai karim ba a hana ka ka dauki mataki ba ka dauki matakin amma ka san cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake ainihin mai karewa kenan duk mutumin da yake da wata cuta wanda ake tunanin cewa za a yi a dauka to wannan addini ma bai yarraba ya ci kudi da ainihin wanda yake mai lafiya shine abin da zamu gani wanda ya tabbata lokacin Umar ibn al-Khattab bayan an je kasar Sham siri kenan a yau an ci ta da yaki Umar ibn al-Khattab yake son ya gane makanya irin nasarar da ake samu aka samu Umar ibn al-Khattab ya kama hanya za ta tafiya bayan an yadda zango a wani wuri sai ɗaya daga cikin rundunonin Umar ibn al-Khattab daga cikin sa akwai Abu Ubaida sai suka ce ma Umar ibn al-Khattab a'a wannan gari akwai annoba a ciki kakka shiga cuta ce da kai a ciki wanda kuma cutar tana iya maladi kontaje cuta ce wanda ana iya dauka kamar halin da muke ciki yanzu na wannan annoba da muke ciki wanda muke roko Allah subhanahu wataala ya kama na saukin ta Umar ibn al-Khattab sai ya ga ai shi yayi imani da kaddara Umar ibn al-Khattab sai yake neman ya shiga ake nuna ma Umar ibn al-Khattab a kakka shiga sai Umar ya kira al-muhajirun wadanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina inda mun sa akwai al-muhajirun akwai al-ansar al-muhajirun sune wadanda suka taso daga Makka suka yi hijira suka zo Madina al-ansar sune mutanen Madina wadanda suka karfafa al-muhajirun da dukiyoyin su da mutuncin su da duk abin da suka mallaka to ko cikin al-Qur'ani in kaga Allah ya zano sai Allah ya fara kawo al-muhajirun Allah ya kawo al-ansar domin ainihin al-muhajirun sun yi al-ansar daraja da Allah yake magana was-sabiquna al-awwaluna sai yace min al-muhajirin wal-ansar kaga an fara da al-muhajirun aka dawo kan al-ansar laqad taballahu ala an-nabiyyi wal-muhajirin wal-ansar kaga aka fara da al-muhajirun aka kare da al-ansar idan ka dauka cikin suratul hashri lokacin da Allah subhanahu wataala ya zo yake bayanin kan dukiyar fai'i fai'i ita ce dukiyar da musulmai suka samu wajen kahirai ba tare da an gwabza yaki ba an zo ayi yaki kafirai suka bada ainihin aminci suka ce ba za a gwabza yaki ba suka bada kai bore ya hawo wannan dukiya ana ce mata al-fai'u ita kuma ganima wadda aka gwabza yaki fai'u kuma ba a gwabza yaki ba to sai Allah yake bayani kan hukuncin dukiyar fai'i da aka ce araba sai Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina kaga sai aka fara kawo da al-muhajirun can kasa sai aka ce wallazina tabawwa'u dara to shi yasa Umar ibn Khattab da zai nemi shawara sai ya fara neman shawara al-muhajirun yake ce masu mi kuke ganin zami sai suka yi sabani wasu suna ganin cewa Umar ya shiga wasu suna ganin cewa a'a Umar in ya shiga za ya shiga a halakar da al'ummar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmai ka a shiga Umar ibn Khattab yace to ku tashi ko bani wuri Umar sai ya kira al-muhajir al-ansar sai ya nemi shawara al-ansar su mi ya shawara su suma sai suka yi sabani wasu na gana a shiga wasu na ganin ka a shiga da Umar ya ga haka sai Umar ya ce suma su tashi su baya wuri sai Umar ya kirawo ainihin mashayikhatu quraish dattijai da malaman quraish Umar ya kira su sai suka zo Umar ibn al-Khattab ya ce mi kuke gani in shiga ko ka in shiga kadiba kaga Umar ibn al-Khattab amma yana neman shawara Umar ibn al-Khattab yana da ainihin tazkiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna Umar ibn al-Khattab yana tare da kulawar Allah yace inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi Allah ya sa gaskiya akan halshen Umar kuma Allah ya sa gaskiya akan zuciyar Umar. Amma tare da haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ainafin an nuna mai al'ummata naga wata al'ummata da ƴan kananan kaya wani abin da ke daidai cibiya wani daidai guyuwa sai naga Umar ibn al-Khattab ga yadda riga ainafin tana jan kasa aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar ne mi ka fasara Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace addini a wani wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an kawo mana abin shakoko na ruwa ko nono ko wani abu na sha na sha sai na raga na ba Umar ya sha aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fasara wannan abin yace al-ilmu ilimi shi yasa malamai sai suka ce anan ilimin da ake ni al-ilmu bi siyasatin nas ilimi na iya shugabancin mutane to kaga na daga cikin iya shugabanci da Umar yayi Umar ibn al-Khattab bai dauka doka a hannun ya siya shawarci ainafin rundunar ya ta yaki siya shawarci talakawan ya nan shine Umar ibn al-Khattab mun ga ya shawarci al-muhajirun al-muhajirun wasu na ganin a shiga wasu na ganin ka a shiga Umar yace to ku tahe ku ya kira al-ansar ya shawarce su al-ansar din su ma suka yi bani wasu na gana a shiga wasu na ganin ka a shiga yace ku tashi ku tahe ku sai ya taimaki mashi ya sa shawarci mashi khatu quraish sune sai suka ba Umar ibn al-Khattab shawara suka nuna ma Umar ibn al-Khattab cewa su abinda suke gani Umar kai ya shiga sai Umar ya tashi ya shela yace to gobe zan hau abin hawa na in juya in koma bazan shiga ba to wannan magana da Umar ibn al-Khattab sai Abu Ubaida Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah sai yace ma Umar ibn al-Khattab afiraran min qadarillah yanzu Umar ba za ka shiga ba dan kana gudu ka bar kadarar Allah kaga nan wuri Abu Musa al-Ash'ari yana son ya ga cewa me yasa Umar ibn al-Khattab ya shiga shin yanzu dan an ce ana annoba a garin za ka ki shiga ne dan kana gudun kadarar Ubangiji subhanahu wata'ala ta same ka afiraran min aqdarillah yanzu kana son ka gudu ne min qadarillahi ka gudu ka bar qadara Allah ma'ana mi Abu Ubaida ne yake son ya nuna ma Umar yana sai ya nuna ma Umar cewa ya za'ai ka gudu ka bar qadara Allah in Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shine darasin mu na jiya wanda zamu gani imani da qadara in Allah ya riga ya kaddara Umar wannan annoba da ake ciki sai ta same ka me ka gudu dama Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta me yasa zaka gudu ka ki shiga garin in kuma Allah subhanahu wata'ala bai kaddara wannan annoba za ta same ka ba ka shiga Umar ibn al-Khattab ba za ta kama ka ba shine ce mai yanzu zaka gudu ka bar kadarar Allah sai Umar ibn al-Khattab yake cewa haba Abu Musa al-Ash'ari dama a ce ba kai bane ka faɗi wannan magana ban so a ce wannan magana daga bakinka ta hito ba aba abinna Abu Ubaida Umar yace min Abu Ubaida ban so a ce daga gare ka ne wannan magana ta hito ba ma'ana kai ka riga ka san dan na gudu ba wannan ke nuna cewa bai na gudu na bar kadarar Allah kuma kai da kanka ka san ba yanda za a yi ni a matsayina na Umar in gudu in bar kadarar Allah shi yasa sai ya tambayi ob sai yace mai da a ce wannan ka ne ya faɗi Umar magana da ya faɗi cewa law qala ha ghayruka da a ce wannan ka ne ya faɗi ba kai ba muna ai makaddara cewa da wani ne ya faɗi ba kai ba to da na mai hukunci ko da na faɗa mai wata magana ko kuma a'a na so a ce ba kai ne ka faɗi wannan magana ba wani ne naka ya faɗi magana sai Umar ibn al-Khattab yace eh nasirru min qadarillahi ila qadarillah muna gudu mu bar kadarar Allah zuwa kadarar Allah wannan at-ta'un din annoba da ake da ba za mu shiga ba yace eh mun gudu ne mun bar kadarar Allah dawowan mu gida nan ma dawowan mu kadarar Allah ce ma'ana Allah ne ya riga ya kaddara ba za mu shiga garin ba dawowa zamu to kaga wannan sai nuna cewa ashe a matsayina na musulmi zai zaman to zan san cewa Allah shine ke kaddara komai to lokacin da aka yi duka wannan tattaunawa Abdurrahman ibn Auf bayana yana daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yazo ya ji abinda ake tattaunawa akai me ake tattaunawa aka ce gashi mu shiga ko kan mu shiga shine ana tattaunawa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana tunanin cewa mu shiga wannan gagarin su kuma sahabbai suna ganin cewa a'a bai kamata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba a shiga cikin wannan gagari yana ganin cewa a'a sauran sahabbai na ganin a shiga ha Umar ya tara sahabbai ya fara shawarta al-muhajirun yace musu kuna ganin mu shiga ko kan mu shiga suka yi sabani tsakanin su aka rabu gida biyu wasu na ganin a shiga wasu na ganin ka a shiga Umar yace ku tashi ku ba ni wuri ya kira al-ansar ya shawarce su su ma al-ansar sai ka kasu gida biyu wasu na ganin a shiga wasu na ganin ka a shiga Umar yace to ku tashi ku ba ni wuri sai yasa a kirawo mai mashayikhatu quraish da suka zo Umar ibn al-Khattab ya shawarce su sai suka ce ma Umar kai ya shiga sai Umar ya karbi shawarar su Umar yace gobe zan hau dabba ta in koma Madina ba zan shiga ba kasar Sham shine Abu Ubaida yake cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a firaran min qadarillah, yanzu Umar kai kana gudu ne kamar kadara Allah, kana kauce ma kadara Allah ne, ai abinda Allah ya kaddara ma ka samu, ya kaddara zai same ka sai ya same ka, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. To shine sai Umar ibn al-Khattab yace ma aka ce ma wannan da ana ba Abdurrahman ibn Auf abinda ya faru, sai aka ce mai shine shi, sai aka ce Umar ibn al-Khattab yace mai a'a da a ce na so a ce ba kai ka faɗi wannan magana ba, amma nafirru min qadarillahi ila qadarillah, muna gudu mu bar kadara Allah zuwa kadara Allah. Shine sai Abdurrahman ibn Auf yace to ni ina da ilimi game da wagga magana wanda na shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu Abdurrahman ibn Auf ke ba su wannan hadisi, wanda shi yayi ruwaya ne kai tsaye daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kuna gari ana annoba a cikin garin to kakku hita, in kuna cikin garin kakku hita, in kuma ba ku shigo ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kakku shigo. Kenan yanzu wannan ra'ayin mashayikhatu Quraishi yayi daidai da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga anan waɗanda ke cike kenan ka su shigo, kai Umar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai inda baka riga ka shiga cikin garin ba to kakka hito. To wannan kaga shi ma mataki ne wanda dan an dauke ba a saba ma addinin musulunci ba, dan an dauke irin wannan mataki bal ma karantarwa ce ta addinin musulunci, addinin musulunci shi ya umurce mu akan haka cewa in ana annoba a gari ko a ƙasa to wanda ke cikin wurin kai ya hita, wanda kuma ainihin bai shigo ba kai ya shigo. Wannan zaka ga cewa ainihin tuni ƙasashe a yanzu sun rihe iyakoki, ba shiga ba hita ba kaza, kaga wannan tsari ne wanda yake dama, tsari ne wanda addinin musulunci ainihin ya tabbatar da shi. To wannan yana daga cikin ainihin matakai wanda ya kamata ainihin mu dauka, wanda kuma ainihin anan zamu tsayawa wannan magano cewa ainihin Allah subhanahu wataala ba abin da ke faruwa shine musabbibul asbab, duk abin da ya faru to Allah subhanahu wataala shike jujuya komi, Allah subhanahu wataala shike juya dare, shike juya yini, ya kawo rana ya tafiyar da ita, ya kawo wata ya tafiyar da shi, ya kawo damuna ya kawo sanfi ya kawo zahi ya kawo kaza, duka wannan ubangiji subhanahu wataala ke yin wannan a matsayin mu na masu imani. Mai wannan rashin lahiya ta zo a duniya, wata annoba ta zo mu a duniya, mu sani cewa Allah tabaaraka wataala huwa allazi yusarriful kauna bima fihi. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata a matsayin mu na mu musulmi mu kiyaye, abinda muka fadi dare Allah ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Har yanzu bamu gushe ba muna bayani kan ainihin wannan gaba. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, muna roko Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki, Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan annoba, Allah subhanahu wataala ya kare mu da mu da zuri'an mu, Allah ya kare mu da kasar mu da kasashen musulmai baki daya, Allah ya kare mu, Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan annoba, Allah subhanahu wataala ya tsakaita mana ita, Allah subhanahu wataala ya takaita mana ita, Allah subhanahu wataala ya kare mu waɗanda suka samu da ita daga cikin mu, Allah ya ba su lafiya, waɗanda kuma ya zamanto ta zamanto sanadiya ajalin su daga cikin ƴan uwan mu musulmai, muna roko Allah subhanahu wataala ya ba su lada irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kamar yadda darasin mu nan gaba إن شاء الله تعالى زي تبتا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.